ChristmasSongs.com.
Mata ta kashe miji yan uwa, ba soyayya bace na gani, domin ba ta gudun zinuwa, ta sa jama'a cikin nemuwa.